Anjana izar oni na ipe oba ukuna de sujuwa de olubase na biyu a fadar sa dake ile ipe a jahar Osun bayan da aka yi masa addu'o'i. Da yake jawabi limamin cocin Anglican Communion Bishop na yankin Ile Ife the Right Reverend Olureti Odiegun wanda Reverend Olushola Akambi ya wakilta cewa yayi Bishop Olureti Odiegun yace mutuwa ba ta ketare kowa don haka dole ne mai rai ya shirya mata su ma al'ummar musulmi sun yi addu'o'i a wajen jana'izar Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo a wani gajeren bayani ya yaba wa marigayi Oni na Ife Oba Okunade Sojuode
was one who upheld the high traditions and culture of the Yoruba people with a great deal of commitment and dedication.
Professor Yemi Osibanjo yace Oni na Ife ne ya rike babbar majalisar al'adun Yarbawa da nuna kwazo da sadaukar da kai don haka dole ne a yaba masa wani shahararren sha'irin Yarbawa ya rika rera waƙar gadon gidan masar tarta ile ipi
awon lodo kan tarara osan wiriki o e no ni pele ga podo bu mo alagbaja podo bu sise era na soboro lo ma mu mi odo npe nse o ye
a cikin wadanda na halarci jana'izar ta Oni na Ife sun hada da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi yan siyasa yan kasuwa kungiyoyi a cikin Najeriya da waje su ma jami'an tsaro sun dauke tsatsauran matakan tsaro inda suka killace ko wace hanya dake isa fadar don tabbatar da doka da oda Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya